Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya miƙa helkwatar jam'iyyar APC takardarsa ta tsayawa takarar zaben fidda gwani don neman ta zarce a 2019. Anita Fifi a helkwatar jam'iyyar don shaida miƙa takardar, inda hakan ya haɗu da miƙa takardun da wasu masu neman takara na sauran kujeru kamar gwamna da majalisar tarayya. Shugaban jam'iyyar Adams Oshimole ya jagoranci sauran shugabanni don karɓar takardar, da tun farko magoya ba suka tara naira miliyan 45 suka saya. Tsohon minista Dr. Ibrahim Yakubu Lame da ya miƙa takardarsa ta neman takarar gwamnan Bauchi ya shaida taron.
Chairman na ƙasa ya sake jaddada mana cewa za a yi ƙato bayan ƙato. Dalilin da ya sa ba za a yi dama ake tsoro shi ne saboda rijista bai fito ba. To yau rijista ya fito da kati wanda aka fara ba mu shugaban ƙasa. Saboda haka duk wani tsoron da ake yi cewa babu rijista, yau rijista ya fito, kuma da wannan rijista za a yi ƙato bayan ƙato. Muna fata maganar da chairman yayi a yau akan za a yi ƙato bayan ƙato, in aka yi haka zai gyara adalcin da aka san jam'iyyar APC da ita, zai ƙara haɓaka darajar da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari yake da shi a cikin 'yan Najeriya, musamman jama'ar ƙasar Bauchi. Zai ƙara ma ita kanta jam'iyyar APC daraja da cewa ta ɗauki matakin da za ta yi adalci.
Wani fitaccen ɗan siyasa da ke mara baya Alhaji Sani Malam ya ce hanya ɗaya mafi sauƙi ga nasarar APC a dukkan matakai ita ce ta fidda gwani da amfani da tsarin 'yar tinke.
Abin da zai yi ya ci zaɓe, in Buhari zai gyara ya gyara. Gyaran ko shi ne ya tsaya ya jajirce kamar yadda talaka yadda da cewa shi ba a zalimi ba ne, to ya yarda ya tsaya ya ga cewa ya yi overriding waɗannan gwamnoni nasa. Cewa duk inda aka ce za a je a yi demokuraɗiyya, in shekara za a ɗauka ana yin primaries, ya kamata a tsaya a yi shekara, a ɗebi a tattara mutanen hukumar zaɓe da sauran hukumar tsaro a je wannan jiha a ce a yi ƙato bayan ƙato. In aka yi wannan jiha yau, gobe a yi wancan jiha, in shekara za a yi ma ana primaries, a yi wannan shekara ana primaries. Kuma wanda ya ce masa ba a zaman lafiya a North East, ya manta ne Borno sun yi zaɓen local government, ya manta ne Yobe sun yi zaɓen local government.
Angwaru Setu, inda sakatariyar APC take, na samun cinkoson motoci, yawan motocin jami'an tsaro da ma jami'an tsaron, haka kuma da ya haɗa da datse hanyoyi a duk lokacin da shugaba Buhari ya shigo sakatariyar. Nasura da Malika, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.